yanzu haka da al'umman jihar Taraba na matakin yanayi na alhini da jimami biyo bayan tabbatar da mutuwar wasu alhazan jiha cikin turmutsin da ya faru a Mina yayin jifan shaidan a kasar Makka, lamarin ma da ya ja asarar rayuka. Cikin waɗanda suka rasu a turmutsin har da Amirul Hajj na jihar Taraba mai martaba Fantizin da ke cikin jerin manyan sarakunan jihar masu daraja ta ɗaya, wato Alhaji Abbas Sambo, yayin da kawai yanzu ma ba a ga wasu mahajjatan jihar Taraban ba cikin mahaddar Sarkin Garba ce da wannan lamari da ya jefa al'umman jihar ne cikin jimami da alhini, kamar yadda Sheikh Dr. Ibrahim Jalo da ke cikin manyan limamai kuma shugabannin addini a jihar ke cewa
babu abin da za mu ce a nan face abin da yake sunna ta koya mana. Farko dai dukkan rai da Allah madaukakin sarki ya dauka dama ran mallakansa ne, kuma duk wanda za a haifa to wannan kyautar sa ce. Saboda haka dukkan mu dama na Allah ne, daga Allah muke, kuma ga Allah din zamu koma. Saboda haka muna addu'a Allah madaukakin mai martaba sarkin zin gafarta masa ya masa rahama, tare da dukkan wani wanda ya rasa ransa a cikin wannan hatsari. Jama'ar mu da alhazan mu na nan Taraba da ma sauran alhazai da suke daga jihohi daban-daban na Najeriya, wanda babu shakka daga cikin wanda sunayensu suke ta yawa zazzagayawa, akwai babban malami Shehu Malami Jami'ar Maiduguri Professor Al-Miskin, wata mashhuriyar abin nan jarida.
Shi ma a sakon ta'aziyarsa zuwa muƙaddashin gwamnan jihar Taraba Alhaji Garba Umar UTC ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yaɗa labarai Mr. Aaron Atimas ya ce jihar Taraba fa ta yi babban rashi.
Zarin gwamnatin UTC da ta shuɗe, gaskiya muna ba jama'an Taraba haƙuri da abin da ya faru. Muna roƙon Ubangiji Allah ya ta'azantar da kowa, ya ba su haƙuri cikin zuciyarsu. Wallahi gaskiya wannan labarin ta same mu da tarin bakin ciki, don saboda gaskiya wannan ba karamin asara ne ga wannan jiha da wannan abin da ya faru ba. Ibada ya kai su, kuma sun yi addu'a don saboda wannan jiha ta zanna cikin lafiya. Kuma muna roƙon Ubangiji Allah ya sa mu yi nadama akan waɗannan abubuwan nan, mu san cewa zaman lafiyan nan ya fi komai. Idan aka zanna lafiya da yake, ba wanda ya san lokacinsa.
Yanzu haka masarautar Zin na cikin yanayi ne na ɗimauta da kuma alhini, inda kuwa gani na cikin tagumi, kamar yadda wasu jama'a cikin garin Zin suka bayyana.
Gaskiya muna cikin wani jimami, saboda mun yi rashin babban mutum sarki mai daraja irin wannan, har ga Allah mun kan wannan mutuwa ya shiga jikin mu. Ba ma shi kare ba, duk da jama'a musulmi wanda suka rasu, ina musu fatan Ubangiji Allah ya gafarta musu, Ubangiji Allah ya sa su huta.
Malam ya naga kai zugun jimami ma kake?
Jimamin da nake yi, gaskiya sarki dai na Zin babba ne, kuma mai mahimmanci, kuma gaskiya haka dai Allah ya nufa ya yaɗu da rasuwansa. Gaskiya kuma mutane sun yi rashin babban mutum wanda kuma ya kai taimakawa yara da manya da maza da talakoki suna jin daɗinsa. Allah kuma ya sa kwanansa ya ƙare, Allah ya sa shi ya fi alkhairi, Allah kuma ya bashi gida nagari.
Yanzu ma dai ana sa ran cewa da safiyar wannan Lahadi ne wata tawaga ta musamman ta gwamnatin jiha za ta ziyarci masarautar Nazin domin jajantawa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.